أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 11 da watan sha'ban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 3 da watan 3 shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 103 muna cikin kitabul azan babi na 70 zan mu tashi kayan nan zan mu karanta wannan abin da ya sawwaka na cikin fa'idar wannan littafi na adatul imam al-bukhari fi sahihi satin da ya wuce mun dan yi bayani dangance da abin da ya shahi manhajin al-imam al-bukhari dangance da abin da ya shahi fiqhu abin da ya shahi fiqhu na 16 ne ina ga zan mu tashi yace wa min adatihi al-ma'rufa na daga cikin al'ada da dabi'a ta al-Imam al-Bukhari cikin littafin shi wanda aka sani wai annahu yusiru al-khafi ala al-jali yana zabar boyayyen abu gami da wanda ya fito kyarar a wajen fiqhu wa min huna yushkilu ala al-talaba ma'ana abinda ba zai kawo maka ba nassi wanda istinbadin mas'alar fahimtar mas'ala a kalkashin hadisin kai tsaye zaka fahimce ta dan wannan kowa yana iya yi amma wanda ya kasance istinbadi ne ba kowa yake iya ganewa ba al-khafi zai kawo boyayye wanda sai mutun ya tsaya ya aji hankalin shi an mushi bayani gaban malamai tabbas zai fahimci wannan abin da al-Imam al-Bukhari yake nihi da kawo hadisin karkashin wannan baba shine yusiru al-khafi ala al-jali wa min huna yushkilu ala al-talaba bayan wajhi munasabati al-hadisi bil bab anan ne yake bada matsala da iskali ga daliban ilimi wajen gano menene alakar hadisi da kuma baban da aka kawo shi kalkashi wa yata'assaru alaihim jam'u baina tarajim wal ahadis yake ba su wahala hada kai tsakanin tarjuma baban da ya kulla da kuma hadisin da ya kawo ba kowa yake gane wannan ba wa izulul iskalu wa ta'assuru inda ma'ana nazar amma matsalak da wahalak za ta kawar idan mutun ya kyautata duba wa ta'ammula dogon nazari atta mu cikakke illa fi mawadhi'in qalila sai an gurare kadan sune wanda mutum ba zai iya gano wannan ba wanda kuma babban wanda ya bada dauru a cikin wannan babun babu kamar al-Imam al-Aini rahimahullahu ta'ala a cikin Umdatul Qari da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da Ibn al-Mulakin mai at-tawdih musamman Badruddin al-Aini duk lokacin da ya kawo hadisi a kalkashin babu zai ce wajhu munasabatuhu bil bab huskar da yake ta huskar da yake da alaka da wannan baban sai yi bayani da sunan babe guda yake kawo wannan wajen sharhi shine abin da yake budawa idan zai bude sharhi Badruddin al-Aini wa kad zakara al-Imam al-Hafiz Abu al-Walid al-Baji babban malamin Malikiya Abu al-Walid al-Baji mai littafin al-Muntaka sharhi al-Muwatta rahimahullahu ta'ala abokin Khusuma Ibn Hazm a garin Andalus cikin kitabun shi littafin shi yake da littafin Rijalul Bukhari mazajan da Bukhari ya ka a hadisin shi al-Jami'u Sahih duka ya tattara sai ya musu tarajim ya sa musu suna Rijalul Bukhari al-Hafiz to ya yi ruwaya cikin wancan littafi na shirga Hafiz Abi Zar al-Harawi yake cewa haddathana Abu al-Hasan al-Mustamili Abu al-Hasan al-Mustamili yake cewa in tasaqtu kitab al-Bukhari min aslihi allazi inda al-Firabri na kofi na sauyi littafin Sahih al-Bukhari daga asalin rubutun shi wanda yake wajen Firabri wanda rubutun shi ne na wajen Firabri fara'aitu fihi ashya'an lam tatim naga wasu abubuwan wanda ba a cika su ba wa ashya'an mubayyada da wasu abubuwan da an bar su ba i da shi wanda mai rubutu yana da wannan ya bar wasu abubuwa da manufar cewa sai ya gama daga baya zai zo kansu fi taramujumul lam yasbura ashya'an ahadisa lam yatarjamalaha cikin wasu tarjumomi wanda ba a tabbatar da komai kalkashin su ba a ce babun fi kaza a ki kawo komai ba aya ba hadisi kuma da ahadisin lam yatarjam laha da hadisan da ba a kawo babe ba kalkashin su ba kalkashin kowane babe suke ba yace fa adafna ba da zalika ila ba a sai kowanne muka raba shi zuwa ga abin da ya dace qalal baji baji yake cewa wa mimma yadullu ala sihhati zalika abin da ke nuni akan ingancin wannan ruwayan mustamili da sirqsi da kushmihani da abi zarri al-maruzi mukhtalifa bi taqdim wa ta'khir tana samun bambanci tsakanin taqdim wa ta'khir in kana da nuskha ta al-Imam al-Mustamir da Sarakhsi da Kushmihani da Abizar zaka ga ana samun sabani na nuskha wani baban yana gaban wani wani baban yana bayan wani wani hadisin yana gaban wani wani yana bayan wani duka wannan akwai shi wannan shine dalili yace ma annahum intasakhuha min asalin wahid duk da su duk sun kwafeta daga asali guda daya yace wannan yana komawa ne bi qadri bi hasab ma qadar kullu wahidun minhum daidai gurgurdan yadda kowannen su yayi kokari kuma fi turratin kenan kowanne daga cikin su in ya ga ba hadisin da babu bai kalkashin kowane babu sai ya kokarin sa shi baban da ya dace da shi ko kuma ya ga wata tarjuma wadda babu hadisi ko dai kalkashin ta ya kokarin sa hadisin kalkashin ta tana ake samun sabani tsakanin nusakhin su wannan tunda al-Imam al-Bukhari shi littafin shi duka da kitabukin da abuwabukin da shi yayi abun shi sabanin al-Imam Muslim al-Imam Muslim mun san da cewa babu bukan nan dake cikin sahih Muslim ba shi yayi su ba shi asalin kawai yayi kitabus salah ya zubo duk hadisan da suke sallah bai musu babi ko kuma ya buda kitabut tahara dukkan su ya zubo hadisan babu zancan babun fi kaza babun fi kaza wanda yayi babun fi kaza babun fi kaza ya rattaba su shine al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala lokacin da zai mishi sharhi kuma aka karbi wannan wanda waccan nuskhar ta asali ta bace ma tunda mai babu ita ce gaba sai bayyana wannan cikin tarjuma daidai gurgurdan yadda kowanne ya samu iko cikin takardar shi ya rabar da kowanne zuwa ga inda ya dace kuma ya bayyana haka cewa ya same shi cikin tarjuma guda biyu ko sama da haka a game da juna he hada ba walaysa bayna ha hadisi wanda tsakanin su babu hadisi wannan yana cikin littafin At-Ta'dil wa At-Tajrih liman kharraja lahu al-Bukhari fi al-Jami' as-Sahih na Abu al-Walid al-Baji Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa hazi ka'ida hasana yubzau ilaiha wannan ka'ida ce kyakkyawa wanda ya dace a zabura da gudu zuwa gare ta haisu ya ta'assaru al-jam'u bayna tarjamatu wa hadis duk lokacin da yayi wahala a hada kan tsakanin hadisi da tarjuma shi wa hiya mawadi'un qalila amma a cikin Bukhari gurare ne yan kadan ba masu yawa ba kamar da ya bayyana su a cikin hadis sari ko huda sari littafin shi mai albarka wa min adatihi na daga cikin al'adar Bukhari annahu iza aqada kitaban shi idan ya kulla kitab daga cikin littafin shi al-Jami'u sahih in yace kitabu kaza ya aqada wannan kitabukin al-Imam al-Bukhari wa wajada aya munasaba li hazal kitab ya samu ayar da ta dace da wannan littafin kitabu tahara kitabu salat kitabu kaza in ya samu ayar da ta dace iftata bi hadhihi al-aya sai buda da wannan ayar ka kaulihi kamar yadda faɗa cikin kitabul buyu yace wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba aya ta dace da kitabukin a buda kitabukin da ita sai ya kawo hazuwa da faɗa shi illa an takuna tijaratan hadiratan tuduruna ha bainakum ita ma ya kawo ta kalkashin kitabul buyu na 18 haza wa min adatir bukhari rahimahullah na daga cikin al'adar bukhari Allah mushi rahama da jin kai annahu yu'aqilu tarjuma summa yadhkuru fiha al-aya awwalan yana kulla tarjuma in an ce tarjuma a cikin wannan magana ana nihin babun fi kaza shine tarjuma jam'in shi tarajum in ya kulla tarjuma babun fi kaza sai ya kawo aya da farko wadda ta dace sannan bayan ta ya kawo hadisi marfu'i muttasili wanda da sanadin shi sadaddai babu inqita'i summa yadhkuru fiha asaran an sahabi sannan sai kawo wani asar daga sahabi ko fatawa ta tabi'i wa hadha yaf'aluhu kathir wannan bukhari yana aikata shi mai yawa yace wa hadha lazimul lil mujtahid kuma wannan tilas ne ga duk wani mai ijtihadi ka nemi aya hujjaka a aya in ka samu ka karfata da hadisi ka karfata da maganar sahabbai da tabi'ai ka gama ka karfata da maganar malamai shine wannan tartibin da ya dace wajen bada fatawa wajen kafa mas'ala walakin ma azalika la yata'arradu li tariq al-istidlal wal-istinbat amma duk da haka bayyana maka ta wace hanya yayi istidlal yayi istinbadin wannan binciken wannan abin da ya kawo hujja da shi balle turku zalika li tadabbur ahli al-ilm ba'dahu yana barin wannan ga masu bincike cikin daliban ilimi su tadabburin wannan wanda kuma malamai sun yi duka bayanin wannan gabaki daya wa min adatihi na daga al'ada shi annahu yaqidu al-bab bukhari yana kulla babi summa yadhkuru fiha aya sannan sai ambaci wata aya summa yadhkuru hadisan sannan sai kawo hadisi mu'allaq wanda yake mu'allaq ne wanda an shahi sanadin shi wace wa sabata an fulanun kaza wa yuzkaru an fulanun kaza aw asar ko asar wa hadha aidan kaseer wannan shi ma mai yawa ne wa yaktafi an zalika sai ya wadata kawai gami da wannan imma li annahu lam yajid hadisan musnadan ala shartihi imma ya kasance bai samu hadisi ba mai sanadi lahiyayye wanda ya cika sharadin shi kawai sai kulla babun fi kaza ya kawo aya ko hadisi mu'allaq kawai ya wuce baba yana nihin babu hadisi wanda ya cika sharadin shi dan koda hadisai sahihai ga sanan gurin masu yawa to amma ba kowanne bane ya cika sharadin ya sashi cikin sahihin shi wa in ma li kasrat tamrin ko kuma yana yiwa ya kasance ba wai dan bai samu hadisin ba akwai amma ya bar su dan saboda ya jarraba wanda yake karanta littafin shi kaje ka nemo baban hadisin da ya dace da wannan ba komai bane zan baka bagas a kwanci yadda sauran na aza ka bisa kan manhaji in na kawo aya na kawo hadisi in kawo hadisi mai sanadi wanda ya cika sharadi na to kuma ga wannan na bara maka kai ka binciko inda da ya bayyana maka manhajin shi ko kuma ya kasance li kaunihi musnadan fi mawdhi'in akhar ko dan kasancewa shi a cikin jami'in kanshi akwai hadisin ya kashi da sanadin shi a wani guri daban cikin littafin aw li kaunihi yursid dalib in tatabba'a ila tatabbu'ul hadis ko kuma yana nihin yana nunin ya nunar da dalibi cewa ya je ya bibi hanyoyin hadisin zai samu hadisin da ya dace da wanda an kawo shi da sanadin shi an kawo shi da ya kawo mana shi masalan ya bude babu ya kawo hadisi mu'allaq mun sani cewa hadisin ba wai dan bai san shi ba da sanadin shi kawo ganin dama ya bar shi haka nan kaje cikin jami'in nashi ka binciko akwai inda ya kawo shi da sanadin shi shi ba zai maka tikrari ba hakan abe yi tikrarin ba ma mu ga yadda littafin ya kasance to ina da a ce ya yi ta tikrari ya yi ta tikrarin dukkan asani ko kuma ya kasance wani hadisin shi karan kanshi bai kawo shi ba a jami'us sahih amma ya kawo shi cikin wasu littattafan shi da yake da wanda wannan suna da yawa zan zan mu takaita akan al'ada shi sati na gaba mai tashi al'ada ta 20 baban da zan mu tashi shine babun izabakar imamu fi salah baban da ke bayanin a cewa liman idan yayi kuka a cikin sallah bukhari yana nihin jawazu zalika halaccin hakan kin wa qala abdullahi ibn shaddad yake cewa mun ga daga cikin al'ada shi yanzu da muka gani ga mun tarro abin hadisi mu'allaq gashi ya kawo mana hadisi mu'allaq daga bude babu wanda an shahe dukkan sanadin shi an raba magana kawo ga mai ita inda an yayi ne kawo shi da sanadin shi sai ya ce haddasana fulanin wa fulanin wa fulan har zuwa abdullahi ibn shaddad ya ce kaza qala yake cewa sami'tu nashija umar naji karan umar wa ana fi akhir sufufi ni ina can karshen sahu kaga yake nuna kukan da karhi ne ma yake ya qara'u yana karanta wannan aya ta cikin suratu yusuf inna ma ashku basiyu huzni ila allah yana karanta wannan aya a cikin sallah umar yana kuka ta yadda hannaji kukan nashi bukhari ya bude wannan ya kawo shi a cikin ya kawo shi a matsayin asar kalkashin tarjuma a wata ruwaya yake cewa galaba umar lubuka'u yusalli subh yusalli bin nas subha kuka yarin jayi umar yana ma mutane sallah asuba fasami'tu haninahu sai da naji nin sarin shi min wara'i salasatu sufuf ta bayan sahu guda wajen uku ina sahu na uku annashi shine rafu sautu bil buka daukaga murya da kuka kamar yadda abu ubaidi yake fada galibin fasarar da bukhari yake yana ciro ta ne muna samun bukhari yana fassara wasu kalmomi cikin jami'in shi yace kalma kaza ma'anarta kaza musamman ma muka je kitabut tafsir to galibin su wannan yana kawo su daga babban malamin lugha na karshe shine abu ubaidi al bakari rahimahullahu ta'ala قال البخاري الامام البخاري كيف حدا حديث نا 716 حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك اسماعيل كين wannan wane ne shine yayin ruwaya daga مالك shine اسماعيل بن ابي اويس انا هشام بن اوروا انا ابيه انا عائشه ام المؤمنين haka ne wai kasance kar mutun yayi mamakin mazajin hadisan nan masu yawa ko ina su ne matukar ya kasance kana abun yana cikin jikinka kullun kana yin shi zaka ka san su farin sani zaka musu ba sani na sama sama ba di yawan su daga Aisha Allah radda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rishin lahiyashi yana cewa a cikin nuskhar yunani yake cewa qala fi maradihi qala abaya yace muru Abubakar fa yusalli bin nas ko umarci Abubakar yayi sallah da mutane qalat Aisha Aisha tace kultu hina ce inna Abubakar idza qama maqamuka Abubakar in yayi tsaye matsayinka lam yusmi in nas min albuka ba zai jiyan mutane ba saboda kuka nan shine mahallu shahid saboda kuka min albuka da a ce ba lahi ne yin kukan cikin sallah na tsoron Allah da annabi ya mata magana fa mur umar fa yusalli ko umarci umar yayi sallah fa qala sai yake cewa muru Abubakar fa yusalli bin nas qalat aisha fa qultu li hafsa quli lahu kice mushi inna Abubakar idza qama fi maqamika lam yusmi in nas min albuka Abubakar in yayi tsaye a matsayinka ba zai ji mutane ba zai ji yadda mutane ba karatu dan saboda kukan shi famur ababakarin fali salli bin nasa umarci umar kai nike so yi sallah da mutane fa fa'alat hafsa hay hafsa ta aikata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma ku bari inna kunna al'antunna sawahibu yusuf lalle ku ne yan mutanen annabi yusuf muru ababakarin fali salli bin nasa umarci abubakar yi sallah da mutane fa qalat hafsa sai hafsa take cewa ma kunti li usiba minki khairan ban taba samun alkhairi tare da ke ba nan gurin ita da ta sa ta cewa ki je ki ce baban ki je yayi annabi kuma ya mata raddi cewa ba a sa Umar kin Abubakar kin dai zai yi shine ta komo ta ce ban taba kasancewa ba ina samun alkhairi tare da ke wannan mubalaga ce ta wajen wannan bangaren take ni abinda Bukhari yake nihi da kawowa hadisi cikin wannan gurin annan nabi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abubakar cewa yayi sallah ba so ɗaya ba so biyu ba kuma duk da yaji an ce mishi Abubakar kuka yake in ya shiga cikin sallah dan saboda kuka na tsoron Allah a cikin sallah bai cutarwa bar ma kawata ta yake dan saboda al-khushu'u zinatus salah khushu'i shine kawar sallah shine adan sallah Bukhari ya huddo a cikin wannan hadisin zikirul ambatan hijra bi tsawon shi a cikin shi yake cewa summa badali Abubakar fabtana masjidan bi fina'i darihi cikin hadisin hijra yace ataji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga Abubakar ya gina masallaci a gidan shi sai ya kasance yana sallah yana karatu fa yataqassafu alaihi nisa'ul mushrikin matan mushrikai da diyansu zo suna sauraron shi suna tamamaki suna kallon shi yace wa Abubakar wa anna Abubakar rajulan bakka Abubakar mutun ne mai yawan kuka cikin sallah la yamliku ainihi idza qara alquran bayyana laka idan shi matukar yana karanta qur'ani kamar yadda ke cikin fatahul bari kenan nan gashi kyarar an sufata Abubakar cewa bakka isigatul mubalaga amma ibn salma ya ruwaya daga sabit daga mutarrib ibn abdullah daga baban shi yake cewa naji zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam yana salla wali sadrihi azirun ka azirin mirjal wanda mai umnatul ahkam ya kawo shi a cikin kirjin shi akwai kuka karaji kamar tukunya tana tafalfasa al imam ahmad ya huddo shi da nisa'i yake cewa ya ani yabki yana nihin yana kuka inji nisa'i a cikin ruwaya Ahmad yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin kirjin shi akwai ƙara kamar ƙarar tukunya Abu Dawud ya rawaito shi a haka yace sanadin shi yana kan sharadin muslim yace Qur'ani kanshi yayi nuni akan yaban masu kuka cikin sallah matukar na tsoron Allah ne cikin sujada su sai yake cewa wa khairuna lil azqani yabkuna suna haduwa ga kayyesu suna kuka da saboda kuka ne na takawa kharu sujjadan wa bukiya suna faduwa suna masu sujada da kuka cikin suratu maryam malamai anan sai suka yi sabani cikin kuka suka ce kuka kala uku ne na farko ya kasance dan saboda tsoron Allah ne wannan bai bata sallah in ya kasance kuma dan saboda bakin ciki ne da makamantan shi kalkalamu to daidai yake dan duniya ne dan saboda bakin cikin duniya ne yana cikin sallah ya tuna cewa wata yaduwa yayi kuka to wannan bai ba daya da wannan bane sallah ta bace daidai yake da magana kamar yayi magana ne magana ce ta Abu Hanifa da al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kamar yadda suna ba da labarin wani liman yana huduba yana zaburar da mutane yana ta yi musu nasiha aka ga wani buhulla ce yana kuka aka yi murna aka ce me kake ma kuka yace gemun liman kin nake tuna wani musuluna da ya bace dan aka kalli gemun liman kin yake tuna mani gemun wani musuluna da ya bace shi ba huduba ba take sa shi kuka to kaga wannan da cikin sallah ce sallah ta bace dan kuka ne akan duniya yace wali ashabuna wajhun da'if malaman hanbaliya suna da wata huska mai rauni suke cewa in ya kasance ba rinjayen mutun yayi ba sallar shi ta baci amma abin da yake nasi ga Ahmad yake cewa in kana an galabatul la ba asabihi in kukan rinjaye shi ce babu lahi akan wannan alqazi abu ya ala yake cewa in ya kasance rinjaye shi ce kukan yayi ba akarhanta ba in kuma shi ya jayo kukan to wannan kuma makaruhi ne sallah ba ta baci in kana ma ahuna hibum abdala in kuma hakukan yayi ta karaji a ciki to wannan babu sallah ta baci wannan bai daga cikin magana al-Imam Ahmad cewa in ya jayo kukan al-Imam Ibn Battah cikin daliban al-Imam Ahmad yake cewa inna ta'awwa fi salati min khashyati Allah la yabdul fa nahibu aw la yace kuka a cikin sallah da daga murya indai na tsoron Allah ne bai bata sallah. Wannan magana ta harko kenan. Magana ta bi suka ce annahu la yubdul bi kulli hal, cewa kuka bai bata sallah ta kowane hali, ko na duniya ko na lahira, ba ɗaya bake da zance, dan ba a kiran shi mai kuka ba a kiran shi da cewa mai magana ne. Wannan ita ce magana Abi Yusuf al-Qadi, haka al-Imam Malik ya fada, al-Imam Malik cikin al-Anin, kuka wannan marar lahiya. Shi yasa mai hadari muka ji yana cewa aninil marid mugtafarun, kukan marar lahiya an yi mishi gafara, ba gafara ta zanubai kenihi ba, babu lahi ba kablu babu adi. Mun lura da kyau yare na kowace malamai sai ka dauke shi ka aza shi inda ya dace, inda malaman hadisi ne kace mugtafarun an anihin gafara ta zanubai, amma shi malamin fiqhu ne yana magana abin da ya shafi fiqhu, mugtafarun an yi mishi gafara ba kablu babu adi, ba zancan gafara zanubai ba. Cewa akraha huli sahih, kuma ina kin shi ga marar lahiya, ga mai lahiya kai. Abu Thawr yake cewa la ba asabil anini, babu lahi da ninsari sai in ya kasance har yayi wani maganar da ana fahimtar ta. Wa tawaqqafa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad yayi tawaqqufi cikin riwaya al-Imam al-Maruzi, yake cewa tabaki min al-musiba, neman ijayo kuka yana daga cikin musiba, amma bai ce tabbas ba yana bata sallah. Magana ta uku annahu kalamun bi kulli har, cewa mai kuka cikin sallah daidai yake da mai zance ta kowane hali, ko na tsoron Allah ko na kaza, sallar shi ta baci. Wannan an rawaito magana nan daga Sha'abi da Nakhai da Mugira da Sauri, amma an rawaito shi ne daga cikin wanda yake daga murya, an rawaito daga Sha'abi yace at-ta'awu, yace wannan magana sa ana daukan ta akan cewa in ya kasance ba na tsoron Allah bane, dan saboda Sauri shi kanshi ya kasance in yana karatu yana sallah ba amma fahimta me yake karanta saboda kuka, kenan kaga me wannan biya ce ba, duk kuka ya bata sallah. Wanda wannan ita ce mazhabin al-Imam Shafi'i, wa indahu in abana bihi harfani, a wajen shi yake cewa shi Shafi'i in ya huddo da harafi bi sallar shi ta baci, in kuma bai huddo harafi bi ba lam tabtul ba ta baci. Wannan ko ya aza shi ne akan manhajin malaman na Hawu cewa harafi biyu su suke ake daukan su a matsayin zance kamar kalmar tub. Sahabuna malaman ambaliya suka ce kuka na bakin ciki da damuwa in bai rinjayi mutum ba babu lahi, amma in ya rinjayi shi cikin bacin sallah akwai magana biyu. Maganganu da dama da malamai suka kawo. Al-Imam Ahmad ya yi ruwaya cikin littafin shi Az-Zuhud da sanadin shi daga Nafi, yake cewa Ibn Umar ya kasance yana karatu cikin sallar shi sai ya wuce da ayar da akwai ambatan aljanna a ciki, ya tsaya yayi ta addu'a yana ta roƙon Allah aljannan nan, yayi ta roƙo yana kuka, ya wuce da ayar da akwai azaba a cikin ta sai ya tsaya yayi ta roƙo yana ta addu'a yana neman tsarin Allah madaukin sarki game da ita. Kamar yadda al-Imam Ibn al-Mulakin ya kawo shi ruwayar da take nuna ta Abdullahi dan Umar kin, yake cewa wannan hadisi na asar kin ja al-Imam Ibn al-Mulakin, wannan hadisi da wannan asar kin da hadisin da Bukhari ya kawo suna nuni akan cewa kuka na tsoron Allah a cikin sallah da khashiye shi babu lahi kuma abun nema ne. Malamai sun halitta shi kamar yadda Ibn Battal ya tabbatar da al-Imam Ibn Tin mai sharhin Bukhari da ya bace, abin da ke nuni akan wannan hadisin da ya gabata wanda mun kashi a can baya. Ahmad a cikin watar ruwaya yake cewa lam yaqul ahadun min al-bukai illa Yazid, babu wanda ya magana cikin sha'anin kuka sai Yazid ibn Abi Ziyad. A cikin ilal na al-Imam al-Khallal rahimahullahu ta'ala yake cewa Yahya ibn Ma'in yake cewa an rawato daga Hamzatu Zayyat, Hamza Qari'i, daga Humran ibn A'ayn, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu qara'a, ya karanta inna ladaina ankalan wajhima fasaiqa yasuma. Magana wannan kenan Annabi alaihi salatu wassalam. Yahya yake cewa Humran da dan uwan shi Abdul Malik laysa bi shay, ba kowa bane su cikin ilimin hadisi. Wannan al-Imam yayi nuni zuwa ga raunin su, wanda kissan nan tana cikin Al-Kamil fi Du'afa da Shu'abul Iman na Baihaqi da Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sun na Imam Suyuti. Ibn al-Mubarak yana cewa idan kuka ya rinjayi mutum ne babu lahi, kamar sauran bayanan da muka kawo can gurin cikin bayanan da ya gabata. Sai babe na gaba, babe na 71, al-Imam al-Bukhari ke cewa babu taswiyatu sufufi inda al-iqamatu wa ba'daha, baban da ke bayanin daidaita sahu wajen iqama da ma kuma bayan an yi iqama, ana cikin iqama a daidaita sahu, haka nan bayan an gama iqama liman ya daidaita sahun jama'a. Hadisi na 717 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abu al-Walid Hisham ibn Abd al-Malik haddathana Shu'ba akhbarani Amr ibn Murra qala sami'tu Salim ibn Abi al-Ja'ad qala sami'tu Nu'man ibn Bashir qala, yana cewa qala rasul ko kuma yaqulu a cikin nuska ta yunaniya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a nuska yunaniya kuma yake cewa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusunna sufufakum lalli tilas ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna allahu baina wujuhikum ko allah ya saba sassaba tsakanin huskokinku zan mu ga abin da ake nihi da wannan hadisi na 718 al-imam yake cewa haddathana abu ma'mar haddathana abdul waris an abdul aziz an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqimu sufufa ku tsaye da sahu fa inni arakum khalfa zahri ni ina ganin ku ta bayan bayana a cikin wannan annabi alaihi salatu wasallam yayi narko ga wanda ya kasance suke barin daidaita sahu akan cewa za a sassaba huska su hadisi na harko ma'ana zahirin shi yana nihin maskul wujuh ash-shahi huskokin wa tahwiliha ila suwaril hayawanat a juya su koma zuwa ga sura ta dabbobi kamar yadda ya faɗa cikin wani hadisin cewa amma ya khashal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar shin wanda ke dago kan shi kahin liman bai jin tsoran Allah ya juya kan shi ya koma kan jeki ko surar shi ta koma surar jeki wanda ya gabata hadisi na 691 kenan kaga wannan wa aula ibnu hajar cikin fatahul bari yana cewa aula ma yufassiru bihi al-hadisul hadisa mafi abin da ya dace a fasara hadisi da shi shine hadisi dan uwan shi gashi nan cewa al-mukhalafa bainal wujuh annabi ya fassara ta da cewa azuya huska shi ta koma ta abin nan ta dabba zahirin wannan da wasu ta yi akan cewa shine a sanya gaba a sanya kaza duka wannan malamai suna kawo zahirin wannan hadisin shine mummunan narko kuma yana nuni akan haramcin hakikin ya tabbata cikin musnad na al-imamu ahmad da sanadin da akwai rauni cikin shi daga abi umama bi sanadin fihi da'afun ya sha bambam da ace bi sanadin da'if bi sanadin fihi da'afun dan rauni kadan a cikin shi in an ce sanadin da'if kuma kawai sanadi mai rauni an tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tusawunna sufu ala tudma sanu wujuhu ku shee ku daidaita sahu ko kuma a shahi huskoki kaga dan sulujuhu na annabi ya anwani kirara ya fassara mana mukhalafa bainal wujuhikin wa qad kharraja al-bayhaqi bayhaqi ya huddo hadisin sammak daga nu'man wanda muslim ya huddo shi da ziyada yake cewa Allah ya khalifanna Allahu bayna wujuhikum yawmal qiyama ko Allah ya sassaba huskokin ku ranar tashin kiyama kenan kaga tashin kiyama ko ba zancan gaba bane ba zancan huskar ta koma ta alade ko ta buri ko makamancin wannan wannan ziyada tana nuni akan wa'idin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi fil akhirati la fi dunya a lahira ne za a yi shi ba nan gidan duniya ba shi yasa ba mu ga an yi ba an rawaito abu walid ya rawaito daga sabanin huskul zukata yake cewa shine tanafuruha wa tabayunuha yana nihin zukata zasu zama suna gudun juna zukata zasu zama an samu bambanci tsakanin zukata wanda muslim ya huddo daga hadisin abi mas'ud al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu manakibana fi salah annabi yana shahar kala wangakin mu kafadin mu a cikin sallah kafadin mu a cikin sallah wai kuli yana ta istawu ku daidaita wala takhtalifu kada ku saba fa takhtalifu qulubukum zukatan ku sassaba kaga wannan ku muslim ya huddo ruwaya dake nuna cewa zukatan ne zai sassaba wanda zai zo cikin hadisin Nu'man ibn Bashir Abu Dauda ya rawaito da Nisa'i kwatankwacin shi daga hadisin Bara ibn Azib amma umarnin shi da yake yi annabi alayhi sakinan nan gurin abin da yake dacewa shine a ce duka wa'idin annabi yake nihi nan duniya da kuma lahira duka kuma yana daukan duka ana dauka yana nihin da cewa sassabawa ta sassaba huska da kuma ta sassaba zukatan dan saboda kowanne hadisin ya tabbata a ciki amma umarnin shi da yayi a cikin hadisin Anas na cewa a tsaye da sahu abin da yake ni shine daidaita sahu da yace ni ina ganin ku ta bayana wannan annabi sanar da su ne ke sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba abin da yake boye musu na halin shi cikin sallah dan shi yana gani ta bayan shi kamar yadda yake gani ta gaban shi wannan kuma zaburar da su ne yake akan su daidaita sahu in suna sallah a bayan shi magana ta gabata akan maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayan shi cewa Allah madaukin sarki wa tawfahu wa naqalahu min azhi dar fa innal musalli yunaji rabbahu duk da annabi sallallahu alaihi wasallam mu yanzu ban mu tare da shi ba shi yake ganin mu ta bayan shi ba amma mu san cewa mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi kuma yana tsaye gaban ubangijin shi to kada ya burge shi a ce yana waiwaye ko kuma bai daidaita sahun shi ba to kyauta ta tsayuwar shi da sallar shi dan saboda Allah da ya halice shi yana ganin shi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan yana bai ganin shi har rawaito cewa daidaita sahu yana daga cikin sababban da ke sa haduwar zuciya da hadin kai yana daga cikin sababban da suke hada kai dabarani ya rawaito ta hanyar Suraij ibn Yunus daga Abi Khalid al-Ahmar daga Mujalid daga Sha'abi duk da Mujalid yana da rauni daga Haris daga Aliyu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istawu tastawi qulubakum ku daidaita sahu zukatanku sai su daidaita wa tamasu tarahamu ku hada jikinku ku gama juna sai ku yi rahama juna Suraij yake cewa tamasu shine ku daidaita kuma tsatsa cikin sallah kada ku yi nesa da nesa yace mu sani cewa daidaita sahu cikin sallah yana daga cikin abubuwan da Allah yake banci wannan al'umma ya girmama ta da shi ya daukaka ta da shi dan saboda ya sanya sahun mu daidai yake da sahun mala'ikun dake sama kamar yadda Allah madaukin sarki ya ba mu labari cikin suratul safat yake cewa inna lanahnu safun Allah yayi rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu hadisi ya zo cikin sahihi muslim daga huzaifa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fudilna 'ala an-nasi bi salasin an fifita mu akan sauran mutane annabawa da suka gabace mu akan abu da abubuwa guda uku yace ju ila sufufuna ka sufufal mala'ika an sanya sahun mu kamar sahun mala'iku a cikin shi akwai daga Jabir ibn Samura yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu sai yace shin ba za ku daidaita sahun ku ba kamar yadda mala'iku suke daidaita sahun su wajen ubangijin su muka ce ya ma'aikin Allah ya mala'iku suke daidaita sahun su wajen ubangijin su yace yutumuna sufufal ula suna cika sahu na farko waye tarasuna fi sab kuma suna game jikin su cikin sahu haka mala'iku suke haka ya kamata ku yi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abi hatim ya yi ruwaya daga ruwaya abi nadara yace ibnu umar ya kasance idan an tsaye da sallah sai kallo mutane yake ce musu yace musu aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku istawu ku daidaita qiyamun a tsaye yuridullahu bikum hadil mala'ika Allah yana nihi gare ku ku samu shari'a irin ta mala'iku ne yake cewa inna lanahnu safun ta'akhkhara fulan yace wani kai ku go gaba taqaddam fulan wani ibaya sun mai taqaddam fa kabbir sai sun daidaita da in yaso yake wucewa gaba yayi kabbara kenan koyi ne yake da annabi sallallahu alaihi wasallam don mun ga aikin annabi ne alaihi salatu wasalam daidaita sahu da gyara shi aiki ne na liman sai babu na 72 al-imam yake cewa Allah mushi rahama babu iqbalul imamu ala nasi inda taswayati sufuf baban dake bayanan liman ya fuskanto mutane lokacin daidaita sahu ya kallo su ya daidaita musu sahu babu zai bayani kan wannan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 719 حدثنا احمد بن ابي رجاء حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا زائده بن قدامه حدثنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك قال يكي تشاو قيمه الصلاه ان تصيد الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه سي النبي صلى الله عليه وسلم يكالو مو دهسكشي فقال سي يكي تشاو اقيموا صفوفكم وتصيد سهنكم وتراسوا كغمي جكنكم فاني اراكم من وراء ظهريني انا غننكم تباين بايانا Malam yake cewa Ibn Rajab cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa liman an so gare shi fuskanto mamun shi bayan an tsaye da iqama ya umarce su da daidaita sahu kuma wannan ya gabata cikin hadisin Nu'man ibn Bashir wanda ya gabata al-Imam an-Nasa'i ya huddo daga hadisin Sabit daga Anas yake cewa istawu ku daidaita haso uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace ina rantsuwa da Allah dare nake hannun shi ina ganin ku ta bayana kamar yadda nake ganin ku ta gabana wan lokaci kuma yace ku daidaita shi yasa al-Imam an-Nasa'i ya kulla babu akan cewa kam marratan yaqulu istawu liman so nawa kamata yace ma mutane ku daidaita shine so uku gashi cikin hadisin da Annabi ya faɗa yana nuni akan cewa ya maimaita wannan magana har so uku dan Annabi alayhi salatu wassalam in yana magana yana maimaita ta dama al'ada shi so uku dan a fahimta Abu Dawuda ya rawaito da Ibn Hibban cikin sahihin shi daga hadisin Muhammad ibn Muslim sahibul maqsura yace nayi sallah dabra da Anas sai ya kasance yace kam tadari kam sana'a hazal ud qultu la wallahi yace ka san lima suni a hazal ud me yasa aka kera wannan iccen yace wallahi ban sani ba yace annabi alayhi salatu wasalam ya kasance da dama shi yake kama shi sai ya kallo mutane yace ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku wani icce ne ya nuna mishi cikin masallaci Daraqutni yake ce ya huddo hadisi da Hakim ta hadisin Humaid Dawud daga Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tsaye cikin sallah sai ya ce eh aikata haka da mashi da hagumikin shi yace ku daidaita istawu wa ta'adalu ku daidaita sahunku ku daidaita Malik ya huddo a cikin Muwatta daga Nafi daga Ibn Umar silsilatu Zahabiyya kenan ya kasance yana umarta da daidaita sahu in an bashi labarin cewa sun daidaita sahu komai ya daidaita da sai kabbara ammin suhail daga ammin shi'ar rawto abi suhail daga baban shi daga usman ibn affan aka rawaito hadisin haka amr ibn maimuna ya rawto yake cewa umar ya kasance idan an tsaye da sallah sai daidaita sahu har sai ya ga babu wata tangarda ko ɗaya cikin sahu da yake tare da sallah al-imam abubakar al-asram ya huddo shi waki'u haka ya rawaito daga Ka'ab ibn Murra yake cewa in kuntu la'ada usaffa min shiddati qawli Umar istaw na kasance ina barin sahu na gaba dan saboda yawan in ka shiga sahu na gaba Ibn Umar yadda yake matsa maka akan daidaita sahu a cikin sanadin shi daga Ibn Umar ya kasance yabu asu rijalun yuqimuna sufufa fi salah yana tada mazaje wanda kawai ya tsaida su ne dan saboda daidaita sahu wani da wani yau ku je ku daidaita sahu ya daidaita tsabdada ku ga mun in tada sallah Abu Nu'aym ya yi ruwaya daga sanadin shi mujanna asar kin yadda suke ba mu muhimmancin tsaida sahu cikin sallah ba kamar yadda muke yau ba kowa tsayuwar da ya ga dama yake Abu Nu'aym ya yi ruwaya da sanadin shi daga Haris daga Ali yake cewa kana yusawwi sufufana Ali ya kasance yana daidaita sahun mu sai ya ce sawu tarahamu wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum ku daidaita sahun ku ku tausaya ma juna ku kada ku saba zakatan ku sai su saba kamar yadda yake cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba wannan asar kin sune kan suke nuna mana muhimmancin daidaita sahu cikin sallah babe na 73 Al-Imam al-Bukhari ke cewa babu safful awwali baban dake bayanin sahun harko yana nihin faralashi hadisi na 720 Al-Imam yake cewa haddathana Abu Asim an Malik shine Abu Asim an-Nabi daga Sumi daga Abi Salih daga Abi Huraira yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a nuska yunaniya kuma qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashuhada'u shahidai sune algariku wanda ya durmiye cikin ruwa wal mata'un da wanda ya kasance ya mutu cikin da'un cikin alloba wal mabatun da mai ciwon ciki wal hadamu da wanda ya mutu kalkashin rushewa sawa'un ta sai gilgiza kasa ko ta fada wagini ko makamantansu Hadisi na 721 wanda liƙe yake da wancan waƙala kuma yake cewa law ya alamuna da sun san ma fi tahajiri abinda ke cikin garjin rana shine zuwa da wuri in sallar asuba ce in sallar azhar ne in tala asar ce zuwa da wuri yace da sun san abinda ke cikin wannan al'umma ta lastabaqu ilai da sun yi gaugawa zuwa gare shi ba kamar yadda zan mu tsaya ba mutun yana ga cewa kai yaje yayi jiran asara sai ha tsaya ya ji an tada da gudugudu yaje yace walau ya alamuna ma fil atmat da sun san abin da ke cikin sallar lisha wa subhi da asuba la atawhuma da sun zo musu walau habuwan koda da jan gindi ne walau ya alamuna da sun san ma fi safir muqaddam da asahu na harko abin da ke cikin shi lastahamu ilaihi da sun yi qur'a akan shi lastahamu kai da sun yi qur'a akan shi da sun san wannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa nan gurin gami da sahun harko an rawaito farala masu yawa insha Allah Imam al-Hafiz Ibn Rajab yace daga ciki akwai cewa sahun harko daidai yake da sahun mala'iku al-Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawuda da Nasa'i daga hadisin Ubay ibn Ka'ab daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musani cewa Ibn Rajab yana daga cikin farala sharhin shi shine fassara hadisi da asar na magabata wanda wannan yake baka fahimtar hadisi kyararwa da babu kura a cikin ta yake cewa wasaful awwali ala misl saful malaika sahu na harko kamar sahun malaiku yake walau alimtum ma fadilatuhu da kun san meye faralashi labtadartumuhu da kun yi gaugawa zuwa gare shi wa minha daga cikin hadisan akwai hadisin cewa khairu sufufir rijal shine mafificin sahu sahu na gaba sahun maza ya zo cikin sahihi muslim daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu sufufir rijal awwaluha shar mafi alkhairin sahun maza shine na gaba wa sharruha akhiruha mafi sharri shine na karshe dan can baya darasin rana ta yau mun ga annabi inda sai sun ki cewa wasu mutane ba za su gushe ba suna ta tsayawa baya har sai kiyama ma su an tashi suna baya yace wa khairu sufufin nisa'i akhiruha mafi alkhairin sahun mata shine na karshe dan bai kusa da maza wa sharruha awwaluha mafi sharri shine na gaba mafi sharrin shi shine na gaba wa minha na daga cikin abin da ke nuna mana farala ta sahun harko cewa Allah da mala'ikun shi suna salati suna addu'a ga duk wanda ke sahun harko in aka tada sallah wanda ke cikin sahu na harko har a gama Allah da mala'iku suna ta musu addu'a ai ya tabbata al-Imam Ahmad dai da Abu Dawuda da Nasa'i sun huddo daga hadisin Bara ibn Azib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allahu malaikatu salluna ala suhuful awwal Allah da mala'ikun shi suna addu'a ga sahun harko ɗan sahun harko Ibn Majah ya rawaito shi kuma yace ala safil awwal haka ya huddo daga wanda da wannan lafazin daga Abdurrahman ibn Auf daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ke daidai shine cewa mursal ne Abu Hatim ya hada da Daraqutni al-Imam Ahmad ya huddo da sanadin shi daga Nu'man ibn Bashir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Abi Umama yake cewa ya hada Annabi sallallahu alaihi wasallam hakan haso uku aka ce mishi ya ma aikin Allah wasani sahu nabiha faqala fi salisa a cikin na uku yace wa sa'ala sani to han nabi kenan nabiyu shi ma ya shiga cikin addu'ar mala'iku bayan wancan ya shige daga cikin farala sahun harko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma masu sahun harko addu'a ya musu addu'a ya nema musu gafara haso uku ibnu majah ya rawaito hadisi daga hadisin irbar ibn sari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yastaghfiru lisaffil muqaddim salasan wa lisani marra yana neman gafara addu'ar gafara ga sahun da ke harko so uku wanda kuma ke bi mishi sahu na biya na mishi addu'a so daya nisa'i ya huddo yake cewa yusalli makanin yastaghfiru wa min hada daga ciki ahsanu sufufu min ash-shaytan sahu na gaba shine sahun da hika tanguwa ya hiki yayuwa game da shaydan ya hikarin shaydan qatada ya rawato daga abi kilaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabban shi ayyu shajaratu abadu min al-kharif wa al-hazif yace ma sahabban shi sallallahu alaihi wasallam zai ba su misali yace wace itaciya ce wadda tahinesa game da wanda masu cirawa da masu giwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi abadu yace far'uha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace reshen itaciya reshen dake can sama sai yace fa kazalika safur muqaddam huwa ahsanuha min ash-shaytan haka sahu na gaba ya hinesa game da shaydan yazo daga baya zai zo kahin ya kawo zuwa ga na gaba ɗan bayan da sai ya gama da su an rawaito jama'a suka rawaito wannan da dama daga Qatada daga Anas sawabun shi daidai kin shi shine daga Abi Kilaba haka dara kuduni ya fada da wasin shi Abu Zur'a yayi inkarin cewa hadisin nan ya kasance mausuli ne kamar da ke cikin ilal na al-Imam Dara Kuduni an rawaito katankwacin shi daga hadisi marfu'i da sanadi mai rauni na daga ciki abubuwan da ke nuna mana farala ta sahu na harko cewa sallah fihi yaktabi taqaddumu ila Allah yana nunin cewa mutunan nan yana gaba gaba wajen Allah wajen kiran Allah kuma yin baya-baya yana nuna cewa mutun yana baya-baya zuwa kiran Allah a cikin sahihi muslim daga abi sa'idin al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya ga jinkiri wajen ba sahabban shi wasu suna baya-baya da sahun gaba sai annabi yace taqaddamu fa'atan mubi ku zo gaba gaba ku yi koyi da ni kuma wanda ke bayan ku su yi koyi da ku yace wasu mutane ba za su gushe ba suna sayin baya-baya sai Allah yayi baya da su gobe kiyama Al-Imam Abu Dawud ya rawaito da Ibn Khuzaimah cikin sahihin shi daga hadisin Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu aqwamun yata'akharuna 'an as-safil awwal hatta yu'akhiruhum Allahu fin-nar mafi munin ma hatta yu'akhiruhum Allahu fin-nar wasu mutane ba za su gushe ba suna baya-baya game da sahun harko sai Allah yayi baya-baya da su cikin wuta kaga wannan hadisin yana da razani ma shi sosai wanda jahilci ya kai mu sai kaga wani ya zo juma'a da wuri amma madadin yaje kama sahun harko can baya zai tsaya ya zo tun karhe 10 ko tun karhe 11 amma sai ya bar sahun harko ga wanda zai su zo karhe 1 ko wanda zai su zo karhe 12 da rabi shi kuma yana can baya yana zamani don saboda bai san ba muhimmancin abun ko farala abun wasu jama'a suka ce sahu na harko shine kawai sahun da ke tare da liman wanda daga liman sai shi wanda malaman hanbaliya haka suka tahi akai duk da ba Ahmad bai nasi akan haka ba wasu suka ce safu na harko shine kawai ake nihin harkon wanda ya shigo masallaci ibnu abdul bar yake cewa Allah mashi rahama hafizul maghrib yace la a'lamu khilafan ibnu abdul bar wanda ya sharhi muwadda mujallad 50 da harko yayi al-istizkar mujallad 30 ya kuma yayi at-tamhid mujallad 20 dan saboda dalibai kanana yake cewa la a'lamu khilafan bainal ulama anna man bakkara wa intazara salatu wa illam yasu istalli fi as-saff al-awwal afdal mimman ta'akhkhara thumma tafaddada sufuf al-awwal ila as-saff al-awwal yace ban san sabani ba daga malamai kan cewa wanda yayi sabko ya taho masallaci yahi farala koda a sahun baya ya tsaya gami da wanda yayi jinkiri sai da lokacin sallah ya zo yake sallaka mutane ya wuce ya samu sahun harko wannan yana bayyana mana ma'ana cewa sahun harko shine cewa wanda yayi sabko ya taho da gaba-gaba Allah madaukin sarki zai bashi wannan farala kuma sun dauki hadisan da ke bayanin farala sahun harko akan cewa kawai sabko zuwa ga masallaci ake bance amma a dauke shi akan haka bai inganta ba duk wanda ya lura da hadisan da suka zo inji Ibn Rajab kawai zai fahimci gane cewa annabi yana nihin sahun harko kawai ka a dauki magana cewa wanda yayi sabkon hadisin shi ya zo shine at-tahajjud wanda yace la yahtamilu ghayr zalik hadisan ba su daukan wata fassara da ba wannan ba Ahmad ya huddo hadisi da Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Khuzaimah cikin sahihin shi daga hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atimmu safal muqaddam summa allazi yalihi ku cika sahun gaba sannan sai wanda ke bi mishi fa ma kana min naqasin falyakun fi safil muakkar duwan tana kasu da tawaya ta kasance a sahu na ƙarshe ba sahu na gaba ba kenan wannan kyara la annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da ake nihi da sahu na farko babu na 74 al-imam yake cewa babu iqamatu sai baban da ke bayanin iqamatu safi min tamamis salah cewa tsaye da sahu yana daga cikin cikar sallah sahu ya daidaita ya cika yana daga cikin cikar sallah al-imam yake cewa al-imam al-bukhari hadisi na 722 haddathana abdullah ibn muhammad haddathana abdurrazzaq anba'ana akhbarana ma'amar an hammam ibn munabbi an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin nuskha yunani aka ce annahu kala yana cewa inna maju ila al-imam li yutamma bihi kusani kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba ma liman fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku yi sujada wa idza salla jalisan idan yayi salla a zaune fasallu julusan ajma'una ku yi salla a zaune ga baki dayan ku wa aqimus safa fi salla kuma ku daidaita sahu cikin salla ga mahallu shahir kinna fa inna iqamatus safi yace dan saboda daidaita sahu min husnis salla yana daga cikin kyautata salla kyan salla hadisi na 723 al-imam yake cewa haddathana abul walidi haddathana shu'ba an qatada an anas ibn malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata safi dan saboda daidaita sahu min iqamatis sala yana daga cikin tsayi cikar sallah a cikin hadisin wannan hadisai guda biyu cikin hadisin abi huraira yayi bayanin cewa tsayi da sahu yana daga cikin cika kyautata sallah husnul sala abun da yake nihi shine idan aka tsaye da sahu to wannan ya cika sallah idan ba a tsaye da shi ba to sallah tana da naqasu daidai gurgurdan yadda sahunku ya tawaya in sallah ko ka tsaye da ta daidai gurgurdan daidai ta sahunku daidai gurgurdan kyan sallah a cikin wani hadisin a cikin hadisin Anas ko nabiyin ya ba mu labarin cewa daidai ta sahu yana daga cikin cika sallah abinda ake nihi da tsaye da sahu shine itiyanu biha ala wajhil kamal a kawo ta akan cika ba a ambata ba cikin alqur'ani banda iqamatus sala mu nura da kyau a cikin qur'ani Allah bai taba kawo sallah ba kawai sai ya gama ta da iqamatus sala kenan ku a cikin hadisin nan aka ce taswiyatus safi yana daga cikin iqamatus sala to wajibi ne ai gaugawa zuwa gare shi dan saboda shine cika umarin na Allah duk inda zai kawo sallah da iqamatus sala yake kiranta abinda ake nihi da shi kuma iqamatus sala shine al-ityanu biha ala wajhi al-kamil kawo sallah akan huska ta cikakka ya sarraha mana ya bayyana mana kyarar cewa cika sahu yana daga cikin jumlar tsaye da sallah idan ba a cika sahu ba to sallah akwai naqasu akwai tawaya da tangarda a cikin ta babu na 75 babu ismu man lam yutimmu saf duka wannan Imam al-Bukhari Allah mashi rahama abwab ne wanda suna kewayo akan abin da ya shahi sahu wanda dukkan su abwab ne masu abin nan Al-Imam yake cewa haddasa hadisi na 724 haddasana Mu'az ibn Asad haddasana Al-Fadl ibn Musa akhbarana Sa'id ibn Ubayd al-Da'i an Bushair ibn Yasar al-Ansari an Anas ibn Malik annahu qadima al-Madina cewa shi ya zo Madina faqila lahu sai aka ce mishi ma ankarta minna munzu yawma ahitta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me kake inkari daga gare mu tun lokacin da kai zamani da Annabi alaihi salatu wassalam shine ahitta kala sai yake cewa ma ankarta shay'an babu abinda nake inkari illa annakum la tuqimuna sufufa sai dai ku ba ku tsaye da sahu duka ayyukan ku ina ganin suna tahiya daidai ba ku da matsala komai kuna bisa kan tafarki nagari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka ba ku tsaye da sahu kaga abin da ya zarge su da shi Uqbata ibn Ubayd ya rawaito yake cewa daga Bushair ibn Yasar qadima alaina Anas al-Madina Anas ya gabato Madina gare mu da bihaza ya kawo da wannan hadisin Anas dan Malik a cikin wannan hadisin inzai al-Hafiz Ibn Rajab akwai dalili akan cewa daidaita sahu ya kasance sanannen abu ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa'annan nasa gayyaru zalika ba'a da hucewa mutane bayan Annabi sun sauya wannan sunna ta daidaita sahu tun wancan lokacin qurunul mufaddala fa zahirin hadisin shine cewa Anas dan Malik ya hadu wannan a cikin harkokon lamari kahin Banu Umayya su jinkirta sallah gami da lokutanta yayin da suka jinkirta sallah gami da lokutan ta sai Anas yake cewa ma a arifu shay'an mimma kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da na sani akan abin da annabi ya bar mu akan shi sai aka ce mishi wala salah hamma sallah ma ba yadda annabi yake yin ta bane muke yi a zamanin banu umayya yace a walaysa kar sana'atun fiha ma sana'atun shin sallan ma ba kun aikata abin da kuka aikata ba cikin ta yana nufin jinkirta lokutan ta a lokacin banu umayya wanda ya gabata a cikin al-mawaqit karkashin hadisi na 529 amma bukhari kafa hujja dai da dalili akan zunubin wanda bai cika sahun farko ba cikin shi akwai nazari akwai duba yace fa inna haza inna ma yadullu ala anna haza mimma yunkar wannan yana nuni akan cewa wannan yana daga cikin abin da ake inkarin shi kuma tana yiwa ma ya kasance ayi inkarin haram kuma ayi inkarin makaruhi anan mun lura da cewa al-Hafiz Ibn Rajab yana da magana yana da ja da Bukhari ana Bukhari ne yace babu ismu mallamitun misaf zunubin wanda bai cika sahu ba a cikin hadisin nan an ambaci zunubi kawai dai ya nuna hadisin cewa yayi inkarin cewa yayi inkarin cewa kun jinkirta sahu na farko kun bata sahun sallah batawa ko ba ita take nunin cewa ba zunubi ne yace dan tana yiwa abu ya kasance a kishi a ce an bata shi ma ya kasance makaruhi ne tana yiwa a ce an bata shi ma ya kasance bai kai makaruhi ba amma ka hujja da yayi akan hadisi la tusawna sufu qala khalfan lahu baina wujuhikum shi wannan alal ismu akan zunubi shi yayi daidai kamar yadda ya gabata wannan shi yayi nuni akan cewa da shi aka kawo nan iz Hafiz Ibn Rajab da yahi hutar wahili akan nuna cewa zunubin wanda ke bai cika abun nan sahu kaga nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi